da zaben gwamnati na ranar 18 ga wannan watan Nuwamba na ƙara kusanta a jihar Anambra. Ana zargin gwamnati mai ci Mr. Willy Obiano da korar jami'an gwamnati masu goyon bayan jam'iyyun adawa. Chief Ibo Kubiri, mataimakin babban daraktan kungiyar Godwin Ezemo Campaign Organization, na ɗaya daga cikin waɗanda batun ya shafa. A hirar da nayi da shi jiya Litinin, ya shaida mini cewa ya kore ni saboda ina marawa Ezemo dan takarar jam'iyyar PPA baya. Ya ce in kasance a jam'iyyar Abga, amma kuma sai na lura cewa yana neman ya maida ni bawarsa ne a Abga, in ji Ibo Kubiri. Shin ko shi kadai ne gwamnan ya kora?
Many. For instance, I can talk about somebody, Augustin Ejidanda, from Oba. If I hear yes, I don't.
Ibo Kubiri ya ce, muna da yawa. Alal misali, akwai Augustin Ejidanda daga garin Oba. Akwai kuma Ifani Ezadum da kuma wasu da gwamnan ya kora. Amma yaya ake ganin wannan lamarin a yayin da waɗanda ya shafa na cewa haƙƙinsu ne su zaɓi duk wanda suke so ba tare da an zalunce su ba. Mr. Ugochukwu Obunnaya, wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum, ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
no leader the world over wants to run his government with.
Ugochukwu ya ce babu shugaba a duk faɗin duniya da zai so yana mulki ana masa rashin kunya. Saboda haka gwamnati na da ikon tsige su daga mukamansu, muddin ya tabbatar suna masa rashin kunya. A nasa ra'ayin kuma, wani ɗalibi mai suna Promise Ude ya ce,
we see such things here in Nigeria.
Ba abin mamaki ba ne, in ji Promise, saboda muna ganin irin abubuwan nan a Nigeria. Kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da mutuncin siyasar nahiyar Afirka. Dr. Austin Amanzaku da ya kakkare batun da cewa,
the governor of a state is the father of the state.
Wannan jiha shi ne uban jiha, kuma ko ana son sa ko ba a son sa, ya kamata ya nuna dattaku ya tabbatar kowa ya samu damar lasan Roman demokratiya. Ko menene gwamnati Willy Obiano ko mukarraba ban nasa ke cewa bisa wannan zargin? Sau da yawa nan ne mai magana da yawun gwamnati Mr. James Eze da kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Mr. Tony Nnacheta don su yi tsokaci a kan batun, amma duk kokarin samun su ya faskara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Nigeria.